Har yanzu dai gwamnatin jihar Niger Najeriya na ci gaba da kokarin sake tsugunar da al'ummomin garin Fata Kacha ta yankin karamar hukumar Makwa da suka tarwatsi a sakamakon wani rikicin mallakar fili tun a shekara ta 2018. Rikicin dai ya barke ne a tsakanin mutanen garin Kacha, wato headquarter karamar hukumar Kacha a wancan lokaci, al'amarin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma kona ɗaruruwan gidaje da ma dukiya mai ɗimbin yawa, da ya sa har ya zuwa wannan lokaci mutanen Fata Kacha ke tarwatsi a wasu garuruwa na daban a faɗin jihar Niger. Garin na Fata Kacha dai ya yi suna sosai wajen hada-hadar kasuwancin kifi, kasancewarsa a bakin kogin Kwara, sannan ya shahara wajen kasuwancin katako da kuma hada-hadar noman shinkafa baya ga hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin. A ranar Alhamis dinnan da ta gabata ne dai, gwamnatin jihar Niger ta share tsawon wuni tana tattaunawa da shugabannin ɓangarorin guda biyu da nufin sasanta tsakaninsu. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shi ne sakataren gwamnatin jihar Niger, ya ce akwai alamun haske a cikin wannan zama na jiya Alhamis.
Zaman mu an kusa kaiwa ƙarshe, kuma abubuwan da aka tattauna abubuwa ne wanda yake dama kowa yana da nashi aƙidan da ya rage. Mutanen Kacha su abinda suke so shi ne mutanen Fata Kacha su yi mubai'a, su kawo kansu cewa suna ƙarƙashin shishi na Kacha ne. Wannan ba samu matsala, kowa ya yarda da wannan.
Alhaji Tijjani Indaliman Kacha shi ne sakataren sarkin Kacha da ake kira Sheshi Kacha, ya ce suna godiya ga Allah akan wannan rana ta zaman sulhun.
Mun gode ma Allah kuma mun gamsu da zaman tsakanin Kacha da Fata Kacha, mu uwa ɗaya uba ɗaya ne. Allah ya zai kawo wannan matsala. Gwamnati ta damu kwarai, mu ma mun damu kwarai, ba wanda zai so ya ga ɗan uwansa yana shan wuya. An kira mu na sasanta mu koma, kuma mun ce in Allah ya yarda mu je mu mai da saƙo a gida cikin sati biyu, Allah ya yarda mu bo kuma mu gaya musu yadda muka yi a gida in Allah ya yarda.
Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Indanu Sahasan shi ne ya wakilci mutanen Fata Kacha a wannan zama, ya ce sun yarda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka shimfiɗa a wannan zama.
Kowane kwamiti yake so ya zauna, in ba zaman lafiya ba kwamiti kenan.
To daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu, wani hali mutanen ku
wai suna cikin wani mummuna hali? Dan yanzu suna yan suma ba su samu yi, wanda ma suke yin koyawa ba su samu zuwa wurin nan. Yanzu kuma gudunar suke tsayawa kamar wanda suka zo kamar gudun ijira ne.
A yanzu dai bayan makonni biyu nan gaba ana sa ran za a kai ƙarshen wannan zama na zulumi a tsakanin waɗannan al'ummomi guda biyu da tarihi ya nuna cewa sun share sama da shekaru 200 suna zaman tare a cikin aminci da juna. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.